faɗar shi malam mai littafi Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, magana ta da ya ce wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, kuma ina shaida cewa Muhammadu bawan Allah ne, manzonsa ne. Asharhu, sai sharhi, bayani. Naqulu fi ashhadu, za mu ce ga ashhadu, ma qulna, abinda mun ka faɗa fi ashhadu al'ula, ga ashhadun farko. Shekarun jiya ba mu asalin maganar ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, ko to kaga ashhadu alla ilaha illallah, ai mun yi bayanin ashhadu shekarun jiya. Me mun ka ce? Bi ma'ana uqirru bi qalbi naɗiqan bi lisani, shi amma ana ashhadu, la'anna shahadata nuduqun wa ikhbarun amma fil qalbi. Kaga mun yi bayanin ashhadu. To shine nan yace za mu ce ga wannan ashhadu ma qulna, abinda mun ka fadi fi ashhadul ula, ga ashhadu ta farko. Wa Muhammadun, ashhadu anna Muhammadan, Muhammadu huwa ibn Abdullah, shine dan dan Abdullah ibn Abdul Muttalib, dan dan Abdul Muttalib al Qurashi, ba Quraishi, al Hashimi, ba Hashimi. Mai ashafa al Qali Iyad yace ko da aka ce wanda ya bude baki yace manzon Allah ba balarabe bane, ya kafirta. Ko ka ce ka yadda balarabe ne amma ba Quraishi bane, ka kafirta. Ka yadda balarabe ne ba Quraishi ne amma ba dan Bani Hashim bane, ka kafirta. Wannan duk kafirci ne, don duk wulakantawa ne. Larabawa sun fi kima bisa ga duk wata kabila da za ka kawo. To in ka ce annai ba balarabe bane, ba Hausa ne, ko ba Hillace ne, ko ba Yarbe ne, ka rage mai kima don ka kafirta. To cikin kabilun Larabawa su ko Quraishawa sun fi kowa da bi daraja, kuma ciki Annabi ya hito. To in ka ce Annabi balarabe ne amma dan kabilar Bani Tamim, ka kafirta don ka rage mai daraja. Ina fa ko dan kabila kaza, dan kabila kaza, ka ce dai ba Quraishi, ka rage mai daraja, ka kafirta. Haka su kuma cikin Quraishawa, duk dangin Quraishawa dangi dangi ne, to duk Bani Hashim sun hada, kuma cikin Bani Hashim to ka ce ba Bani Hashim bane, shi ma nan ka rage mai daraja. Kai ba shi bai ce daidai da kace maballin tango, aninin tango Annabi yayi datti, yace ka kafirta. Maballin tangowar Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi datti, ka kafirta. Allahu akbar. Assalamu alaikum. Ashhadu anna Muhammadan, wane ne Muhammadu? Huwa ibn Abdullah, shine dan Abdullah, dan Abdul Muttalib al Qurashi al Hashimi, ba Quraishi ba Hashimi. Allazi huwa, wanda yake shi Muhammadun nan, min sulalati Isma'ila, yana cikin zuri'a Isma'ila ibn Ibrahim dan dan Annabi Ibrahim. Annabi Muhammadu ya fito ne cikin zuri'a Isma'ila dan dan Ibrahim, Annabi Isma'ila. Su kuma Bani Isra'ila sun hito ne ga zuri'a Ishaqa, da Isma'ila da Ishaqa bawa da ƙane bane, duk ƴaƴan Annabi Ibrahim ne. Kaga shekenan duk zuri'a guda ce. Asharafun nasu nasaban, shine mafi daukakan mutane ga dangantaka, ba wanda adda nasaba irin ta manzon Allah. Jika Annabi Isma'ila kama kunna Annabi Ibrahima, duk wanda adda nasaba hakan ga duk duniyar ga waye jami'a ko lahira ina masu ja. Da haka jinkidi yace ba wanga ba saddauna alaihi salatu wassalam, tsira da aminci su tabbata gare shi. Wa hadha an-nabiyul karim, wannan annabi mai daraja Annabi Muhammadu kenan sallallahu alaihi wasallama, huwa Abdullah wa rasuluhu, bawan Allah ne kuma manzonsa ne. Kaga mu kira manzon mu bawan Allah, ba na kasawa bace, amma kiristoci ba su yadda ake dai Annabi Isa bawan Allah ba. To shi wannan manzo mai daraja bawan Allah ne kuma manzonsa. Wa huwa a abudin nasi lillahi, shine mafi ibadar Allah daga cikin mutane, duk cikin mutane ba wanda ya ibada Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Wa ashadduhum tahqiqan li ibadati, kuma shine mafi tsananin mutane ga tabbata ga bautar Allah. A fara duk abinda an ka fara na ibada ba a bari, to duk cikin mutane ba wanda adda irin haka nan kamar Annabi Muhammadu. Kana alaihi salatu wassalam, ga sheda nan Annabi tsira da aminci su tabbata gare shi, ya kasance ya qumu fil layli, yana tsayuwa da daddare ya qiyamul layli, hatta ta tawarrama qadamahu, har sai kawahun su biyu sun kumbure saboda dogon tsayi. dan Mas'ud wata rana kaddara ta ja shi annabi ya fara kiyamul layl ya zo ya bi manzon Allah yace an ka jawo bakara yana diba aya 100 a sai daga an wuce ya kwashe bakara yana diba ayi ruku'i sai ya jawo suratul nisa'i ya kwashe ta ya jawo ali imrana sai da an kai dogayen su dogon sannan an kai ruku'i daga sallan manya kana da zuciya irin ta. To manzon Allah ya kasance yana tsayuwa da daddare kiyamul layl hatta ta tawarrama kadama haqahu na biyu su kumbura wayu qalu lahu sai ayi mai magana game da wagga wahala da ya kai a ce kaifa tasna hadha ya kake aikata haka wa qad ghafara Allahu laka alhali Allah ya gafarta ma mata kaddama min zambika abin da ya gabata na zanubin kawai mata akhar da abin da ya jinkirta wake ce mai haka nan Aisha in taga irin wanda ya kai wahala manzon Allah ka sassata ma an gafarta ma fa yaqulu sai yace afala akunu abdan shakur to an gafarta mai ban zama ba mai godiya shi yana yi akan gode mun ni'imar da an kai mai to mu da ke bid'a mun ne ku mu hakwala an shirye gaskiya ila da amincin Allah su tabbata gare shi la'anna Allah ta'ala don me yake son ya zan bawa mai godiya domin Allah madaukakin sarki asna yayi yabo alal abdu shakur akan wani bawa mai godiya hina qala annu lokacin da Allah ya ce game da annabi Nuhu yace innahu kana abdan shakura Nuhu ya kasance bawa mai yawan gode ma ubangiji ne don haka ana son bawa kowane hali yake ciki ya zama mai godiyar Allah ba dai talauci ba to kai talauci dai an damu ka amma dai ga lahiya na Allah ya baka wani na can kwance asibiti da za a ce ya bada duk abin da ya mallaka a bashi lahiya ga da kare na yana basuwa kaga shi Allah ya ba ni'ima sannan talaucin ma iyaka dai dibin wasu da yana na da za ka waiwai za ka ga mutane da yawa da kahiya wani talauci ya yi mai yawa sai yin sarkin garin zai ce ranka ya ɗaya banda ka ga walkin shi ɗaya nin mallaka don haka don Allah sa a kashe ni in gama dogarawa za ana sai sun kawo da wani bawan Allah wanga an ka ce kashe shi za a yi don Allah ina roƙon alfarma in an kashe don Allah a taimaka min da walkin gana shi ya ce mu koma na ga wanda ya hini tsaya. Duk halin da kake ciki kai waiwayo baya za ka ga wanda kai hiya shi yasa hadisi sahihi annabi sallallahu alaihi wasallama yace la tanzuru ila man huwa fawqakum wanzuru ila man dunakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum kan ku rinka kallon wanda a saman ku rinka kallon wanda a bayan ku shi ya fi cancanta ba za ku wulakanta ni'imar da Allah ya muku ba amma kullun in kana kallon samarar da motocin nan da gidaje sai kai Allah bai ma koyi wahala dai kan tawaye amma da za ka kyalle ido ba gidan loko sake ba to wani na can shi ba shi ko lahira an ka bashi gidan loko gane kai a bashi haka nan an yi mai alharama kai ko kana nan kare ni gidan loko sai ka gani to Allah ya shirye da mu ko wani ba Allah da muke tare da shi malami ne wa'azi ya kai mata guda gare da yan daya ya dauki dakin haya cikin gidan haya kudin dakin ga yagga garbiya an ka sha mai ka ya dauki mata ta yin mai suwa gidan su ya komo kwana masallaci kudin da zai biyan daki guda ya gagare inji Allah kuma malami ne hawa azizi ya kai amma kuma Allah ya bashi haka saboda jarabawa ka gani to fa'ara da nabiyyu alaihi salatu wassalam annabi tsira da amincin Allah ya tabbata gare shi yayi nufin an ya sila ya sadu ila hadhihi al-gaya zuwa ga wannan gayat ya zan abdan shakuran wa an ya abudallahi ta'ala kuma ya bauta ma Allah madaukakin sarki haƙa ibadati mafi gaskiyar bauta mishi wala hadha saboda haka kana atqan nasi annabi ya zan mafi takawar mutane duka duk wanda ka sani ta kiyi manzon Allah na gaba gare daga takawa takawa shine tsoron saba ma Allah wa akhsha an-nasi lillahi kuma shine mafi tsoron Allah daga cikin mutane duk wanda ka sani tsoron Allah bayan manzon Allah yake wa ashadduhum ragabatan kuma manzon Allah shine mafi tsananin mutane ga kwadayi fima inda Allah ta'ala ga abinda a wurin Allah na ni'ima ya fi kowa tsoron azabar Allah sannan ya fi kowa kudayen ni'imar Allah fa huwa abdullahi to amma kuma bawan Allah ne bai wuce bawan Allah ba bawan Allah har yanzu ba mu yi mai promotion mun kace mai karamin Allah ko dan Allah ko wani abu ba bawan Allah ne wa muqtada ubudiyyatihi, abinda zamanai bawa ke hukuntarwa annahu, cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallama la yamliku li nafsihi, bai mallaka ma kansa ba, wala li ghairihi, ko waninsa naf'an, bai mallaka ma kansa ba, ko waninsa bai mallaka ma kansa amfani ba, wala darran ko cuta, da amfanin da zai samu sa da cutar da ke iya samun sa duk ba ga hannu ne suke ba, ga hannun Allah suke. Ashe ken duk wanda bai mallaki ya jawo ma kansa amfani ko ya kare ma kansa cuta ba, to ya nuna bawa, bawa ne. Walaysa lahu haqqun, manzon Allah baya da haƙƙin fi rububiyya ga rububiyya idlaqan sakiwawai. Me rububiyya? Kadaituwar Allah da halitta da mulki, mulki da tasarrufi, ba mun yoshi baya ba. Rububiyya ta kunshi abu uku: kadaituwar Allah ga halitta, mulki, tasarrufi. To walaysa lahu haqqun, manzon Allah baya da haƙƙin fi rububiyya ga rububiyya idlaqan sakiwawai, kowane irin ko dan kadan baya da rububiyya take banta ga Allah. Bal huwa abdun, a manzon Allah bawa ne, muhtajun ila Allah, mabukaci zuwa ga Allah, muftaqirun lahu, mabukaci gare shi, yasaluhu, yana roƙon Allah, wayad'uhu, kuma yana kiran Ubangiji, wayarjuhu, kuma yana ƙaunar Ubangiji, ƙaunar abin da an gare shi, wayakhafu, kuma yana tsoron Ubangiji. Shi ya abin da zamanai ba ke waya, shi ya nuna bawa ne. Bal inna Allah amarahu, Allah ma ya umarce shi, an yi ulina shi, bayyana ƙarara, wa an yi balliga, kuma shi isar balagan khasan, isarwa keɓantacciya, bi annahu, cewa shi annabi la yamliku shay'an, bai mallaki komai ba, min hadhihi al'umur, na waɗancan al'amura, amfanarwa da cutarwa da sauran abubuwa. An wance ya faɗa ma mutane cewa ba ga hannu ne suke ba. Fa qala, Allah ya ce, qul, ce ya kai annabi sallallahu alaihi wasallama, la amliku li nafsi naf'an, bani mallakar wani amfani ga kaina, wala darran ko cutarwa, da amfani da cuta duk bani mallakar su, illa ma sha Allah, sai abinda Allah ya so. Walau kuntu a'lamu al-ghaiba, da ya zan na san gaibi, lastakathartu min al-khayr, na yawaita alheri ga kaina, kuma masani su, kuma da cuta bata same ni ba. Ka gani, shi ya nuna annabi bai san gaibi ba, sai abinda Allah ya sanar da shi. Wa amarahu, kuma Allah ya umurce shi, an ya kula ya ce, qul, ka ce musu, la aqulu lakum, ban ce muku, indi khaza'inullahi, wuri na taskokin arziki na Ubangiji suke ba, wala a'lamul ghaib, kuma ni ban ce na san gaibi ba, wala aqulu lakum, kun ban ce muku, inni malakun, ni mala'ika bane, in attabi'u, bani biyar komai, illa ma yuha ilayya, sai abinda an ke wahayinsa zuwa gare ni. Wa amarahu, kuma Allah ya umurce shi, an ya kula ya ce, qul, ka ce musu, inni la amliku lakum darra, ni bani mallakar cutarwa gare ku, wala naf'an ko amfanarwa. Bani mallakar cutarwa ko amfanarwa gare ku, qul, ka ce, inni lan yujira ni minallahi ahadun, kowa bai iya tsare ni daga Allah in na saba mishi. Wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi, Allah shi ke karewa amma ba iya kare kowa gare shi. Ka ce, ni babu wani wanda ke iya kare ni daga Allah in na saba mai, walan ajida min duni multahada, walan ajida, kuma ba ni samun multahadan wata malaba min duni, kuma da bayan Allah ba inda na kalbewa inda ba wurin Allah ba, illa balagan min Allah, babu abinda a aiki na sai ida sako daga Allah, wa risalati, da kuma ida sakonni ne da ya aiko wanda shi, illa istithna'un munqati'un, wannan illa da tazo, inni lan yujirani minallahi ahadun, walan ajida min duni multahada, sai ce illa ta istisna'i, wannan istisna'i munqati'un, munqati'i ne, istisna'i ya kasu kashi biyu, akwai muttasili, akwai munqati'i. Muttasili shine wanda adda alaka da abin da ake magana, munqati'i wanda bai da alaka da abin da ake magana. Duk mutane sun taho da sarkin musulmi, duk mutane sun taho illa sarkin musulmi, shi da bai taho ba, illa sarkin musulmi, kaga muttasili kenan, don yana cikin mutane. Duk mutane sun taho, jaki da bai taho ba, kaga munqati'i, don jaki bai da alaka da mutane, madalla. To yanzu maganar me akai, lan yujirani minallahi ahadun, kowa bai iya kare ni daga Allah in na saba mishi, walan ajida min dunihi multahada, kuma bani samun wata malaka koma da bayan Allah banda inda na kalbewa in ba wurin Ubangiji ba. Sai ce illa balagan minallahi, ba abinda annawa sai dai ida sako daga Allah. Ida sako daga Allah yana da alaka da maganar da an kai baya, baya da kaga istisani mun kate yi kenan. Ai lakin sai dai kaga illa mai ma'anar lakin, sai dai ablagu ina ida sako ne balagan minallahi, sako daga Allah wanda salatihi da kuma manzanci ne da ya aiko ni da shi. Kaga ni kenan on my own, ban iya yin komi sai abinda Allah ya umurce ni. Falhasil tabbataccin zance dai anna Muhammadan, cewa annabi Muhammadu sallallahu tsira Allah wa salamuhu alaihi da aminci ne tabbata gare shi abdullillahi bawan Allah ne. Wa muqtada hadhihi al-ubudiyya, abinda wannan bautar ke hukuntarwa annahu, cewa shi annabi la haqqa lahu, baya da haƙƙi fi shay'in cikin komai min shu'unir rububiyya na sha'anin rububiyya da alaƙar sakewa wai ba Allah bane, ba matsayin Allah ba. Wa idza kana Muhammadun rasulullahi, in ya za annabi Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alaihi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi, bi hadhihi al-masaba, yana da wannan matsayi. Wane matsayi? Na zama ne bawan Allah manzon Allah bai da haƙƙi ga rububiyya. To in ya zan shi ma da an manzon Allah yana da wannan matsayi, fa ma baloka mi atunaninka biman dunahu, ga wanda bai kai shi ba min ibadillahi, da cikin bayan Allah. Wane na to za mu koya matsayin Allah mu dauka yana da wani haƙƙi na rububiyya? In annabi Muhammad bai da haƙƙi ga rububiyya, wane na za mu dauka yana da haƙƙi ga rububiyya? Kaga babu. Fa innahum, su mutane la yamlikuna li anfusihim naf'an, ba su iya mallaka makawanan su wani amfani wala darran, ne hakan ga ba su iya mallaka maka, ba su tun kude maka su wata cuta, wala li gairi, hakan ga ba su iya tun kude shi ga wasun su, wanda bai tun kude maka ne ba ana tunani tun kude mu wani abadan har abada. Wa bi hadha, da wannan ya tabayyana safa ulaiikal qaum, safa huwa utar ulaiikal qaum, waɗancan mutane ya tabayyana, yake bayyana waɗannan mutane, alladhina yad'una, waɗanda ke kiran, man yad'unahum, waɗannan da suke kiran su auliya waliyai min dunillahi ta'ala, kuma da bayan Allah. Da wannan wautar masu kiran wasu waliyai take bayyana. In mutun ya tutube wata musiba ta same sai ya kire don mi hakke da shi, ai waliyin Allah na. To da waliyin Allah da manzon Allah ya yi girma, manzon Allah, to ko manzon Allah bai iya mallaka ma kai ne, bai iya mallaka mu wani amfani, bai iya tun kudi cuta, to yana ga waliyin Allah. Kaga ashe kiran wali wauta ce. Ina fatar kun fahimta. Wa qauluhu, fadar mai littahi da yace wa rasuluhu, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, hadha aidan wasfun, ita ma wannan ce mu manzon Allah, manzon Allah ita ma sifa ce, la yakunu li ahadin, wanda wannan sifar ba ta kasancewa ga kowa ba da rasulullahi bayan manzon Allah. La annahu, domin shi annabi khatimun nabiyina, shine cikamakin annabawa. Annabawa ma da annaba da manzanni wa hijirma manzanni, to ka gani sai ka zan annabi sannan ai ma promotion hakai manzon Allah. Ba kowa ne annabi an manzo ba, amma duk manzon Allah annabi ne. Mun fahimta? To yanzu ba manzanci anka kore ba, annabci anka ce annabi. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khatamun nabiyina, shi acci kamake annabawa, daggare shi babu wani annabi. To in babu wani annabi, cewa babu wani manzo min babu aula. Muna tare? To ina yake, la'annahu, domin shi manzon Allah khatamun nabiyina shine cikamake annabawa, fa huwa rasulullahi, shine manzon Allah. Alladhi balaga makanan, wanda ya kai ga matsayi, lam yablughu ahadun min albashari, wanda ba wani mutum da cikin talikai da ya kai gare shi. Bal wala min almalaikati, ba cikin mutane ɗaya ba har cikin mala'iku, fi ma na'lamu, mu dai ga sanin mu, inji Mallam Uthaymeen. Allahumma ya Allah illa hamalatul arshi, sai dai mala'ikun da a ɗauki da al'arshi su ɗaya sun ka kai ga matsayin da manzon Allah ya kai. Wasala, manzon Allah ya sadu, ila ma fawqa sama'i sabi'a, zuwa ga abinda as-saman sama ta bakwai. Wasala, ya sadu, ila mawdi'in, zuwa ga wuri, sami'a fihi, wanda ya ji a cikin wurin nan sarifa sautin aqlamil qada'i, alqalluma na hukuncin Ubangiji. Sai da ya kai ga wurin da yana jin sautin alqalluma,
allazi yaqdi bihi Allahu ta'ala, wanda Allah ke yin hukunci da shi fi khalqi cikin halittunsa, alqalluma wanda Allah ke rubuta abin za a hukunta. To sai da manzon Allah ya kai ga yana jin sautin alqalluma, babu wani halittar Allah har Jibril da ya taba kaiwa can. Ma wasala ahadun fihi, ba wani wanda ya taba kaiwa can, lil ilmi, ko ga sanin mu, ila hadal mustawa, zuwa ga wannan matsayin. Akwai wani wuri, wata magariya da ake kira Sidratul Muntaha, duk sakon da aka ba Jibril, iyaka inda Jibril ke tukewa kenan, bai taba wuce nan ba. Shi yasa da anka ce tai da Annabi da aka kai Sidratul Muntaha, ce ta wuce ni iyaka ta nan, sai Annabi ya wuce. Wa kallamahu Allahu ta'ala, Allah ya yi mishi magana biduni wasidatin, ba tare da wasida ba, babu wani intermediary. Ma kana li bashar an yukallimahu Allahu illa wahayan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhi bi idnihi ma yasha. To amma shi Annabi ya yi magana da Allah directly, da shi da Annabi Musa. Wa kallama Allahu Musa takalima, babu matsakaici, babu intermediary, babu ba ta wahayi ba, directly Allah ya magana. To haka shi ma Annabi Muhammad directly Allah ya magana da shi. Ina yake? Wa arsalahu ila al-khalqi kafatan, kuma cikin darajojin da Allah ya ba Annabi, ya aika shi zuwa ga talakai dukkan su, kowane aka bashi aiki, sai a mai adadi da yanki, inda za shi kira da mulki, shi da ku aka bashi aiki ba a mai adadin abin kira ba. Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi, ka gani, wanga zuwa ga bani Isra'ila, wanga zuwa wa ila madina akhahum shu'aiba, wa ila adin akhahum huda, haka dai kowa da jama'a tai, amma shi ga duniya an ka aiko shi. Wa ayyadahu, kuma Allah ya karfafe shi, bil ayatil azima, da ayoyi masu girma, allati lam takul li ahadin, ayoyin da ba su taba kasancewa ga wani ba, min albashar, da cikin talakai, aw rusul, ko ku wasu manzanni, qablahu, gabani ne. Me aya mafi girman da anka ba Annabi? Wa huwa hadha alquranul azim, shine wannan alqurani mai girma. Kullum mu'jizar qurani ba ragewa take ba, karuwa ɗaya take, gashi nan kamar jiya anka saukar da shi. Amma kowane Annabi yana wucewa, littafi ne ya wuce. Don haka babban mu'jizar da Allah ya ba manzon Allah, ayar da ya ba mu shine Qur'ani. Fa inna hadha alqur'ana, domin wannan Qur'ani, la nadhira lahu, babu tamka gare shi, fi ayatil anbiya'i, cikin ayoyin da anka ba annabawa, as-sabiqina, wa'inda na gabata abada har abada. Wala hadha qala Allah ta'ala, saboda haka Allah madaukaki yace, wa qalu, sun ce su kafirai, kafiran Makka, sun ce laula unzila alaihi ayatun min rabbi, don me da ba a saukar ma manzon Allah ayoyi da wurin ubangijin sa ba, irin ayoyin da anka ba manzannin da gabatai. Kul, ka ce musu, innamal ayatu indallahi, abin sani kawai ayoyi suna wurin Allah. Wa innama ana, kuma ni kawai nadhirun, mai gargadi ne, mubinun, mai bayyana da gargadi. Ayoyi ba ga hannuna suke ba, ga hannun Allah suke. Awalam yakafihim, sai Allah ya ce, to wasu wa'annan da ke neman aya bai ishe su ba, anna anzalna alaykal kitaba, cewa mun saukar da littafi gare ka, yutula alayhim, wanda yana na ana karanta shi gare, wace aya a gaba ga Qur'ani? Hadha yakfi, wannan Qur'ani ya isa an kulli shay'in, ga kome. Walakin liman kana lahu qalbun, sai dai wa Qur'ani ya isa ma ga wanda adda zuciya mai kyau, aw alqasama, ko koya hadu da ji, wa huwa shahidun, kuma yana halarci. Amma al-muridu, amma wanda ya kauda kai, fa sai ya kulu, to shi da sannu zai ce, kama kalaman su baka, kamar yadda kafiran da nagabace sun kace, hadha asatirul awwali, wannan qur'ani ai tatsuniyoyin mutanen farko ne, labarin ada da samuda da fir'auna da mutanen wa, tatsuniyoyin mutanen farko. Wal hasilu, tabbataccen zance dai, anna muhammadan, cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa rasulullahi, shine manzon Allah, wa khatimun nabiyyin, kuma cikamakin annabawa. Khatama Allahu bihin nubuwa, Allah ya cika annabci da shi, wa risala, da manzanci a yadan kuma. La'annahu, domin yadda al'amari yake, idan tafatin nubuwa, in annabci ta koru, wa hiya a'ammu, ta fi gamewa min risala bisa ga manzanci. To in annabci ta koru, in tafatin risala, to ita ma manzanci ta koru, allati hiya akhassu, wadda ta hike bantuwa. La'annan tafa al'ammi, domin ku koro abinda yafi gamewa yastalzimu yana lazimtar da intifa'al akhassi koro abinda ake bantacce yan an ce babu sauran annabi bayan annabi Muhammadu to kenan babu sauran manzo fa rasulullahi alaihi salatu wassalam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi huwa khatimun nabiyyin shine cikamakin annabawa to da nan ya amadiya sun ka kahirta don su ko sun ce a ba annabi a ci kamakin annabawa ba annabin sa Ahmed Gulam shi ya annabin karshen da Allah ya aika wani mutumin inda yane ya fito da shedanci ya fito da dariqa an ka sa mata Ahmadiyya Ahmed Gulam ake kira ne suna cewa annabi ai suna annabi suna ne annabi Muhammad to annabin karshe da annabi Isa ya albishir da shi Ahmad aka ce mai kuma bashiran bi rasulin ya ce min ba'adi ismuhu Ahmad don haka shine Ahmed Gulam al-Qadiani ga gani sun lalace to Allah ya tsare mu daga talalabiya to sai mu tsaya nan go to madalla Allah ya sa mu albarka ga ibnu Allah ya shirye shemu